yawan mace-macen da a halin yanzu yake faruwa a jihar Yobe wani al'amari ne da yake damun mutanen jihar irin su Comrade Usman Bin Affan.
Dangane da karuwan mace-mace a jihar Yobe, musamman in muka yi la'akari da karamar hukumomi, karamar hukumar Fortiscum da kuma karamar hukumar Bade, wato Gashuwa kenan. Wannan mace-mace har karamar hukumar Damaturma akwai, kuma a gaskiya wannan mace-mace galibi dattawa ne waɗanda suke mutun.
Wannan wani mai kula da wata makabarta ne a garin Fortiscum, daya daga cikin garuruwan jihar da ake cewa wannan mace-mace ya ta'azzara.
Na'am, mutum 40 da muka binne a kwana biyu, to shine kuma sai na buga waya a substitute ne kuma daga man na ga masa da abin da ya faru a kwana biyun nan. Shine shi hankalin shi ta yake to wannan abin ba za su ji wani abu saboda kan wani abu ya shigo gari ba sani. Makabartin sun kai askarin a lokacin da man din, amma manyan da cikin gari wanda muke yawan sun tibban su akan abin da yake faruwa. Sai ga wannan kuma wa shi gari muka binne mutum 11 tare da mutum 51 ran Monday ta hada da wancan. To daga baya kuma sai mutum 10 sai 11 din yau ma mun binne mutum 14.
To yau Alhamis kenan wayewan Juma'a.
Yauwa, mun binne mutum 14.
Kafin yanzu da aka fara mutuwa sosai, kamar a ce a watan da ya gabata lokacin ba a fara wannan mace-macen ba, kamar mutum nawa ake binnewa kwana ɗaya ko kwana biyu haka?
Eh, muna binne mutum 7, mutum 6, to mun ci binne mutum 80 ma rana ɗaya, amma a bayan na malaria na zafi watan da aka yi.
A da kuna binne baya wuce mutum 5, 6, 7 haka, yanzu kuma kun binne mutum 40 da wani abu a cikin kwana biyu.
Da kwana biyu, to shi ne hankali muke tashi.
Idan kuma ka haɗa da wanda kai magana a baya nan kusan mutum 50 da wani abu kenan.
Yawa, da muka ranar Asabar da Ladi, da muka haɗa da Monday ya zama 51.
To ko me hukumar lafiya za su ce akan haka? Dr. Muhammad Lawan Gana shine commissioner lafiya a jihar.
Mu dai bamu da labarin wani ya zo ya bincike ya yi comparing mace-macen da ake a baya da na yanzu. Ya sanin mu shine kowane shekara ka san yana zuwa da yanayi. Yanzu ana yanayin zafi ga azumi, sannan kuma akwai ka san irin mutane wanda mutum ya riga ya dan manyanta da sauransu, ana iya samu ba mamaki bane a samu waɗannan ana samu ɗan mace-mace haka. Ka san mutane ana yawan danganta abubuwa wanda ba a tabbatar ba.
Jihar Yobe tana fama da wannan ciwo na annobar corona, domin an ce yanzu haka akwai ɗan majalisar dokokin jihar guda ɗaya wanda shi ma ya kamu, kuma an ce akwai wani darakta ma a ma'aikatar ka wanda shi ma ya rasu. Wannan yawan mace-macen da mutane suke zargi haka ba shi da alaka da wannan cutar?
Ga abin da dawa nake faɗan kenan. Saurin a alakanta wani yanayin mace-mace da wani ciwo gaskiya ba daidai ba ne.
Yanzu na fahimce ka already kun kaddamar da bincike kenan?
Mun riga mun kaddamar da bincike, kuma ana kai maganan nan gaba ɗaya da ake maganan cikin kwana biyu uku nan ne maganganu masu kafara tasowa.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.